Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da sayar da harsasai na tankokin yaƙi 14,000 ga Isra'ila kan kimanin dala miliyan 106.5, in ji gwamnatin Biden a jiya Asabar. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce ta sanar da majalisa game da cinikin makaman a yammacin ranar Juma'a, bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken yanke shawara akwai buƙatar gaggawa da ke buƙatar sayar da makaman nan take. Cinikin makaman zai tsallake bitar majalisa, wanda yawanci matakan da ake bi kenan don sayar da makamai ga ƙasashen waje. Matakin dai ba kasafai aka saba ganin irin haka ba, ko da yake ba a taɓa ganin irinsa ba. Lokacin da gwamnatoci suka ga akwai buƙatar a kai makaman ba tare da jiran amincewar majalisa ba. Aƙalla gwamnatoci hudu ne suka yi amfani da irin wannan ikon tun 1979, a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Hukumomi a ke babban birnin ƙasar Ukraine sun sauke wani mutum-mutumi na Commander Red Army daga tsakiyar birnin a jiya Asabar, a wani ɓangare na yunkurin kwashe abubuwan tarihi na zamanin mulkin Soviet daga Ukraine. Ma'aikatan ƙananan hukumomi sun rusa mutum-mutumin Mykolaskov, wani kwamandan Soviet a lokacin yakin basasar Rasha, wanda aka gina a shekarun 1950. Wasu 'yan kallo sun yi ta tafawa yayin da wata ƙugiya ta ɗaga mutum-mutumin ta ɗora shi akan wata babban mota. Hukumomin birnin sun ce za a ajiye mutum-mutumin a wani gidan tarihi. Hukumomi a tashar ruwa ta Odessa da ke gabar tekun Bahar Maliya ta Ukraine sun tumbike wani fitaccen mutum-mutumi na Catherine the Great a bara, bayan wani gangami da masu fafutuka suka yi na tsawon watanni. Ma'aikatar wutar lantarki da makamashi ta Sri Lanka ta ce ƙasar ta gamu da katsewar wutar lantarki a tsibirin na tsawon sa'o'i da dama, bayan gazawar na'ura ɗaya daga cikin manyan layukan ƙasar. An ci gaba da fuskantar rashin wutar lantarki da yammacin ranar Asabar na sa'o'i da dama. A wasu yankunan an ɗauki sama da sa'o'i uku kafin a dawo da wutar. Katse wutar lantarki da aka yi a ranar Asabar ita ce mafi muni tun bayan katse wutar lantarkin bara. A Sri Lanka, fiye da rabin wutar lantarki ana samar da ita ne ta hanyar amfani da gawayi da mai, yayin da sauran aka samo su ne daga makamashi mai tsafta da suka haɗa dam da iska. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro da takwaransa na Guyana Erfan Ali za su gana a ranar Alhamis kan takaddama da ƙasashen suke ci gaba da yi a kan yankin Essequibo mai arzikin man fetur, a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da gargaɗi game da ta'azzara takaddamar. Za a gudanar taron ne a St. Vincent da Grenadines, a cewar Prime Minister ƙasar Ralph Gonsalves, wanda ya ce an yi gayyaci shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva bisa buƙatar ɓangarorin biyu. Gonzales, wanda a halin yanzu ƙasarsa ce ke jagorantar ƙungiyar ƙasashen Latin Amurka da Caribbean, a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa Maduro da Ali cewa za a gudanar taron ne ƙarƙashin kulawar ƙungiyar da kuma wata ƙungiyar shiya ta al'ummar 'yan Caribbean. Akwai buƙatar gaggawa don murƙushe rikici tare da kafa tattaunawa wadda ta dace ido da ido, in ji Gonzales. A yau Lahadi, al'umman Masar za su kada ƙuri'a domin zaben shugaban ƙasa, inda Abdel Fattah el-Sisi ke shirin sake lashe wa'adi na uku akan karagar mulki a daidai lokacin da ƙasar ke fama da taɓarɓarewar tattalin arziki da yaƙi akan iyakarta da Gaza. Nasara za ta baiwa el-Sisi wa'adin shekaru 6, wanda abubuwan da zai ba wa muhimmanci akai-akai su ne tunkara hauhawar farashin kayayyaki da magance matsalar ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje da kuma hana ɓarkewar rikici tsakanin Isra'ila da shugabannin Hamas na Gaza.
Anya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana. Zan miƙa ku ga malami na gaba, inda muke tattaunawa akan batun katin zama ɗan ƙasa ko kuma fasfo na zama ɗan ƙasa. Malami na gaba, bismillah.
To amma cikin wannan aktin da shi ya ba da bayanin, idan in kana wangar ƙasa ko wanda ke da wangar ƙasa aka samu ƴancin kai ɗan ƙasa ne, to wani wurin waye hankulan mutane ya kamata mu ƙarfafa kan wannan ƙwarai da gaske. Sa'annan dan wasar zauna ya magana cewa kamar waka ga kira sunanka wani ba ƙasa ne ko wani ba Kano, ina gani suna bai da alaka da zama ɗan ƙasa. Misali, ga hoton babana. Babana su ne the first batch in Ghana Police Force. He was part of the Gold Coast Constabulary. He was part of the Kenya da suka je Bema, amma sunan da ake kiran shi ne Bawo Hausa. Shi yasa suna bai da alaka da kai ɗan ƙasa ne ko kai ba ɗan ƙasa bane, domin na da waɗansu suna sunan kabila ne. There is no way za ka guje kanka tare da wannan. Misali, family name na shi ne Diko. Original cikin Ghana ba Diko, amma ni ɗan Ghana ne. So idan ka kira ni Diko, bai nuna cewa kamar ni ba ɗan Ghana bane, amma suna ma nan magana na suna bai da alaka direct da cewa kamar kai ɗan ƙasa ne ko kai ba ɗan ƙasa bane. Thank you so much.
Assalamu alaikum. Naji honorable, ka ce ka samu meeting da director of passport cewa in aka zo aka samu wani matsala aka kai gare shi zai yi study matsalan nan ya bara ba mishi passport ko kuma hana mishi. Okay, this is a situation whereby director of passport ya assigned mutumin ga ya cancanci a bashi passport. Passport ya ta wurin printing room. Printing room suka ce kamar wanga bai kamata ganiyan ba, aka dawo da shi back. Aka rufe wannan case to immigration. Wannan ya za a yi da wannan magana. That's one. Secondly, in ka je wurin takardar aihuwa, for instance, spellings of names. Ni yanzu sunana Muhammad Amadu. Amadu na is AMADOU. Sha ce no, ba mu da musama ko wannan suna saboda is a French spelling. I think in an duba kira na ko kuma kana nake an san kamar originally na tushi na wani wuri ne. Maybe babana da yazo nan ya keep sunan shi with that spellings. Sai sa mu duka generation na mun doki wannan spellings na all along. Sai sa ba mu ya musake. Ka gane ko kuma I think kamar sunan ka property ka ne. You decide how to spell it. Yanzu mutumin Chinese haka zaka fi shi ranga yaje pass wurin takarda fa yace sunan shi Chingon Lee. An ce kamar ba sunan gare bane. Ka gane ko honorable Aduwa mun wurin ko.
Assalamu alaikum honorable. Honorable, ai maganganu da yawa an faffade abu da yawa, amma abu guda ne ba fadi ba. Hausan da muke Hausan da muke yi Ghana nan, duniya duka ba inda ake yi shi Ghana. Ko ina ka je ka bude bakin ka nan ce kai dan Ghana ne ko ba haka ba? Kuma Hausan mun ga nan kawai muke yi within the confinement of Ghana. Don ka je outside Ghana kana magana ma ba su understanding ka, ka gane? Amma ka zo sha ce kai ba Bahaushe ba, kuma Hausan mu kuma mu muke da shi mu nan mu Ghana mu kawai. Don nan kawai wani zai ce ma me wai ya doko fi akura.
Sunana Abba Jibrin Abdul Hamid dan da kuma to tambayar da na so na yi ya farko, ina jin ranka ya dade ya dan shiga ciki ya dan ba da amsa ta ya warkar da ni wannan. To abin da nake so in tambaya shi na farko, ni dai yanzu babana anan Ghana aka haife shi, mahaifiyarsa ma ana aka haife ta, haka babata ana aka haife ta, mahaifinta ma ana aka haife shi. To amma ni an haife ni a garin Kano, kuma yanzu zama na ya dawo nan kasar Ghana, kuma a cikin yarurrukan Ghana a santi ko an karanci ko na aibi ko ɗaya ba na ji.
Ranar sallah don is a security threat, magana zumta ba da yake yi a ranar Eid. So da maganganun da yake yin nan, idan ba an duba ba zai kawo tashin hankali. Kuwa zamanin ka yayi kyau, saboda lamarin zango kana kokari kare zai zuba ma kasa cikin furan da kake yi. Shi sai aka fata a duba wurin nan, a duba maganar shin nan da kyau, a yi magana da kenan.
Assalamu alaikum. Once again, ni dai ina zuwa ta Faransa. So ina shabani since kana cikin part of the government, current government da ke mu duka kuma goal mu ne muna son gari yayi kyau, ba mu duka regardless of wanda ke govern. Bayan wannan duka batun passport da sauransu, I just want us to look at or concentrate kan abin da muke deny kanmu as a state, potentials in the huge amounts of potentials da ke zango on all aspects, da kuma exclusion da ake musu da ba su take part neither in the growth or economic aspect of the nation, ba su take part because in an deny ka Ghana card, for example. example, skin digital age in the Mukinga, you can do nothing with all your qualifications. Because going like the on-demand Ghana card as a substitute, maybe anti-passport. So let's look at it from the state side. But concerns come financial, economic, and developmental aspect. Ishi, mu concentrate kwa wanayankuri.
Yanzu inda muka kai mun riga mun ci lokaci wannan ya bukaci magana in ya gama sarki mun kwashi manye magana an kulo su duk wani abin nan
sunana sarki kabiru ni magana na guda biyu ne farkon magana bisa kan wanda dan wana yayi na biyu kuma bisa kan wanda orabul yayi mutanen mu wayanda ke bayan gari wayanda ba su gana suke shigowa amma magana na zai je ga sarakai ne da malumma saboda idan ba ko yazo ba wurin orabul zai sauka ba wurin sarki zai sauka ko malami kuma in yana bukatun wani abu cikin gari sarki zai tambaya wanda ya sauke shi in fulani ne wurin sarkin fulanawa zai sauka in ba moshe ne wurin sarkin musawa zai sauka to wayannan sarakan da malumman ta ya su kuma za su yi taimaki on rabu cire wannan bakin nan cikin su saboda a samu zaman lafiya magana na duka kenan
jama'a assalamu alaikum Laji Garba yayi ne batun suna sai ne mun nan mu ga mu kan mu gaskiya Najeriya suna samun wannan matsala Garba Sokoto Abubakar Katsina gani wannan abin nan su da kansu ina affecting su indai kazo kai Garba Sokoto to in ba sa'a kai ba wurin da ka samu sakotawa ba abin da kazo nema ga citizen ne su kuma Sokoto citizen ne amma in kazo Katsina ka samu difficult ina tuna akwai wani dan uwan mu da Allah ya taimake shi tarfa mu garin shi nono ya samu judge cikin kasan ga ya zo masarautar mu ya educate mu yace mu fita daga wannan sunan nan Abubakar Katsina Usman Kano ka gane ko eh sai mu ga da Alhaji Garba yana ina da question mark wurin nan mu tsaya mu ma nan mun ganin da muka zauna da muka ci kakannin mu suka haife mu muna da sai ne wanda in kai kira daidai ba sai ka je deep ba tarihi da ba takarda kowa wani rift ya zo Ghana har da annan ma shi wani shekaru can da suka je ba kowa kasan Ghana ba kowa sannan gorko su ya zo wuce wani yana da aka kama shi nima aka kulle yace shi ba ganiya bane shi gorko su man ne officer daidai ya fito ya zo office kenan yace who is that gulkosuma yace mi akace a bude shi da aka bude shi yace go home straight nan ni manga akace wuce na lado akace wuce yasa ku bar mu educating kanmu inda muke da abin da ke damu mu maganin abin ya mun ya taimake mu da kanmu dora mu horabu kaya diwa
maganan da mai martaba ya gaya ni sunana Ben Abdallah Banda bandan nan suna ne kuma kabila ne amma kowa ya san kan bandawa nan suka fito don shi yanzu na je a office passport neman passport banda masayina ma ko wane ne ba abinda mai shi ne zai samu wani matsala ba don banda ko kwa asante ako siya asante kowa dai ya san kaman asantawa dai nan suke amma a cikin doka suna ba shi ake use a determine wane ne dan Ghana ba don shi ordinarily nan da kai ya kace kaman ni suna na Amadu Kano Amadu Hakoto ba abinda zai tare ka samu passport amma an kaje wurin ka samu masala a wannan lokacin nan ba ne wurin ba mai martaba ba lawyer wurin don shi abinda zamu yi mu samu masala duka mudunga kiyaye wannan abin shine na biyu kuma batun spellings sunan naki mutane wannan kuma ba wannan ake amfani a ce kaman ke dan gane ne koko ke ba dan gane bane akwai wanda suke kiran kansu Amadu AMADU koya Haruna Harun Muhammad MO Muhammad MU Muhammadu Mamaru Dagomba kenan shine Fuseni Hussein don shi spelling su dai a wuri na ba a cikin doka ba wannan ake yin su ba amma in yayi wayan su ba su sani bane shi yasa suke insist kaman sunan ga French ne to sunan Joseph Ghanaian ne sunan abinga Elizabeth Ghanaian ne ko Aaron Ghanaian ne to wannan kuma fa shine na biyu kuma wani ya raise issue in kaje warin ba baka dama kai magana wannan kuma ba hanyar shi kenan ba za baka dama ya kamata baka dama kai magana amma in kaje warin in ba baka dama kai magana ba kai da challenge warin director of passport ya musu kaman kana son kai petition it's unfortunate ka ba director of passport in ka ba director of passport shi ya san hanyar da zai bi da maganan oh shi ya sa ma shugaban kasa da mataimakin shugaban ga suka kafa wanga abin ga office mu masalan da kuke yake tare da ku danganin karban passport ku samun passport or renewal of passport in kuna da lokaci ne ku bari mu sani an ya kira mu kan phone ko kuwa an ya kira Alhaji Hallaru da she mu lead me shi mu je da shi wurin director of passport don wannan assurance director of passport ya bani kaman muna da wani masala danganin karban passport mu bari ji insha Allah ya bani wani samari a office din shi shi samarin nan za mu yi taje da complaint mu a wurin shi don shi abinda ya kamata duka ya bani assurance we zai yi muna don shi shine maganan da question da ka tambaya kaman Nigeria an ka haife ka amma iyayenka yangana ne nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su in ka duba cikin tarihinka all things being equal it means kakanninka yangana ne koya shine iyayenka kuma yangana ne wurin da an ka haife ka dai it's not relevant wurin da an ka haife ka ba wannan ake use a duba kaman ke dangana ne ko ke ba dangana bane in daya daga cikin iyayenka dangana ne bi ma'ana kai kuma dangana ne don akwai wayanda aka haifan su a kasa waje amma iyayen su yangana ne don shi wayannan mutanen nan duka yangana ne don shi batun passportin ka yana da muhimmancin zaka je ka samu mutum guda ko ku biyu ka kare kanka gashin nan baka jin turanci baka jin ankaranci baka jin arnanci don shi mai shin nan ya leadin ka zai bari komin ka yaje cikin gaggawa shi ka samu sauki a cikin karban passportin ka shine kaman questions na duka kenan koya don shi da bari magana na karshe wanga da nasiya ne akwai yawancin mu ba mu da birth cert mu dije kuma da mun yi jima yaran mu yana da muhimmanci an ka haife su mu karba musu birth cert mu aje muka karbi birth cert nan takaddu na haifuwa kenan ko mu samu mu aje musu don wata rana na biyu muka yi passport mu passport dai na samani bai bacewa don muna gan passport kaman wani abu ne yake da muhimmanci don shi ko wani lokaci duka wurin mu yake na biyu kenan shine batun Ghana card kuma Ghana card wurin nan ne za mu je mu karbi Ghana card muka yi sassaran samun masala amma a cikin mu wayanda za su samu Ghana card duka zan roke ku mu yi ta keep Ghana card mu da cewa ga ganawa ko wani lokaci ko yana wurina yana tare da ni shine na hudu kuma wanga da roka zan yi muku an ka je neman passport masala ya auku wurin zan roke ku a samu hankuri kira samu hankuri shi yasa mu muke abin a office mu in baka samu hanya ma ka je ka lodge complaint ka wurin director of passport ba kai da akira mu wanda muke duka in ba mu cikin akira wanda muke duka muka zo insha Allah za mu leading ku mu je da ku wurin shine a na karshe kuma citizenship act nan mu zama da shi kaman Qur'ani na biyu citizenship act da constitution nan mu zama da su kaman Qur'ani na biyu don beda wani girma mun yi mu karanta shi within 1 hour 2 hours mu fahimta abin da ke gudana a cikin citizenship act nan shine wanda ke cikin constitution mu kuma shi kuma beda wani yawa abin da ke nan da yawan su na cikin constitution nan abin da ke cikin constitution nan wayan su kuma na cikin citizenship act amma citizenship act nan ka duba cikin yana farawa ne from when da an ka haife su before independence she yazo kan wayan da an ka haife su after independence she yazo wayan da an ka haife su after 1969 1979 sannan 1993 don shin ka karanta wangan nan zai baka karin bayani dangane abin da ke cikin 1992 constitution na 1992 nan da abin da yake gayawa ne kai dangana ne daya daga cikin mahaifinka ko ku great grandparents ka shin nan ko ku itan nan ganin ga ta fito don shi ina muku godiya sosai da haduwa na da ku a wanga lokaci da wanga daman da kuka bani don mu samu mu'amala da ku dangane abin da ke damun ku karban passport da na Ghana card na zan kama insha Allah wanga masala ba wani jimawa ba da kokarin ku da duyoyin ku za mu samu mafita akan wanga masala ina muku godiya sosai
Zan nemi izini wurin iyaye na da kakanni na da ƴan uwa na min izini in dan yi wannan magana. Sunana Hawa Abdulkarim Yonkwaniya, ni ƴar kumashi ce, na shigo Accra ina jin bai wani jima ba, ina aiki da Gaskiya TV yanzu kuma ina aiki da Voice of America kwasfodan mai gida na kenan. A madadin dukkanin sarakai nan da aka haɗu, shin ce mafi yawanci na ji muryar Fulanawa ne, ni ma ƴar uwar ku ce Fulani ce, na shigo Accra muna mafita da shugaban mu na VOA Mr. Aliyu Mustafa Sokoto. Muke cewa mun gode maka, Allah ya saka, Allah ya biya, Allah sa kowane lokaci idan muka kira kaka zaka saurare mu. Mun gode.
Akan haka muka iso ƙarshen wannan shiri a madadin abokiyar aiki na Hawa Abdulkarim Yonkwaniya, ni ne naku abadan abadin Ridwanullah Mukhtar Abbas ke cewa sai wani sabon mako.
To anan muka kawo ƙarshen wannan shiri gaba ɗaya daga ƙasar Ghana. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu je ƙasar Niger a madadin Ridwan Abbas da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu kasance lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta rayuwar birni da sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi da Hantsi. Yau cikin yardan Allah subhanahu wata'ala, shirin ya kawo mu a birnin Kumasi na jihar Ashanti a kasar Ghana. Kamar yadda muka sani, wannan shiri tana haska fitila ne kan faɗi tashi da al'umma da suke yin kaura daga wajajen da suke musamman kauye zuwa birane domin neman abin da za su rufa wa kawunansu asiri. Yau shirin ya iso da mu birnin Kumasi na jihar Ashanti a kasar Ghana, kuma za mu tattauna da wani bawan Allah da shi ma ya yi kaura daga jihar Tawa zuwa jihar Ashanti na kasar Ghana. A ranka dade, ya sunanka, daga ina ka fito ka iso nan kasar Ghana?
Sunana Yahaya, daga Niger Nizo, jihar Tawa. Ni ɗan Ilela Ummani ne, na zo wurin neman abinci wanda zan tuha ma kaina asiri, tuha ma iyayena asiri.
Shekaran ka nawa da haihuwa a duniya? Sannan kana da iyali daga can jihar Tawa?
Shekara ta, ina tunanin zan kai shekara 32. Ina da ƴaƴa guda biyu, mata guda ce gare ni, insha Allah.
To me ya sanadiyan yin ƙauranka daga wato jihar Tawa zuwa nan kasar Ghana?
To nazo neman abinci ne, nazo neman kuɗi ne, kuma kaina asiri ƴaƴina, kuma sana'ata ɗinki na tela ne nake yi, insha Allah. Yawo ne nake yi, ina neman to asiri. To rana Alhamis taso ni zakara na ran Lahadi, ni za kwana na uku da hanya, ba na huce sati daya cikin na biyu ne nake. Yau karon gani a zakwa ta farko Ghana furnewa abun duniya, insha Allah.
Na san a can Niger akwai dai wasu ayyuka dai haka, me yasa baka yi waɗannan ayyuka ba, kace kai dai zaka rungumi wato zama nan kasar Ghana?
To mu dai ya aikin mu noma ne, ba mu da aikin yi, sai yin aikin daji ya karasa mun ka kakace mun girba abin da mun ka shuka, mun ka sa cikin huran ajiya, sai mu zo kasar wata kasa hurin nema. Yana da kyau ka fito wata kasa hurin nema, ya fi ka zauna gida bakar sana'a yi, gaskiya za a mu kallon mutunan banza. Yana da kyau ka fito ka nemi abin da zaka tuwa ma kanka asiri, insha Allah.
Nuna min lokacin da ka taso daga Niger zuwa na, wasu kalubale ka fuskanta a hanya?
To gaskiya hito mu da Niger ana mutane walakanci kala-kala a hanya, dan gaskiya akwai wata hanya ake ne ake bi ta ruwa, nan cin hanci ya yawa wallahi. Idan zaka tsallaka ruwa kudi su amsa jika bakwai, jika takwas, kuma ga iko duk inda ka biya akwai yabbai huri-hurian daura da hanya, jika ga ma wasu yan damfara can gefe suna cutan mutane.
To da ka shigo Ghana satin ka nawa kenan?
Sati na guda ne cikin na biyu nike, ban tun ha sati ba, sana'a dinki nike, yawo ne nike, ina nema abinda Allah hore min shi nake aiki.
Ya aikin yake, ka tuna mana ranar da ka fara aiki?
Ranar Laraba na fara aiki. To ran farko gani fito dai ban hu samun 20 CD. Su ne ni manager, shi ne ci tansirin ajitan CD saboda in samu abinda tara an aika ma iyayena su da iyalina. Suna samun abin da sun ka ci.
Tun ran da ka iso nan kasar Ghana, akwai wani kalubale haka da ka fuskanta imma tsakanin kai da masu iko ko hukuma ko kuma kai da 'yan ƙasa?
Gaskiya idan ni zaka garin nan ta Ghana, yadda nake jin daɗi kamar yadda ina ƙasarmu, babu wanda ga takurami hisabilillahi, ba abin da ga takuramin lafiya. Lau 'yan ƙasa ba su mutum reni kuma iko ba ruwan shi da kai, kowa shi harka gaban shi ne ake yi. Insha Allah.
Yanzu kana da wani tsokaci da zaka gaya ma ainihin wato al'umman yankin Hausawa wa hasata waɗanda suke Nijar game da zamanka da nemanka a nan ƙasar Ghana?
To alhamdulillah, gaskiya 'yan Nijar ina muku fata alheri, ina godiya kuma da yadda Allah kana wannan ƙasa mai albarka da zaman lafiya da wani cigaba ba wani tashin hankali. Duk mai fatan zakuwa nan gina mishi fata alheri, akwai zaman lafiya cikin ƙasa ta Ghana, babu wani dogon bayani, ba mai takura ma wani, iko bai takura maka, 'yan ƙasa ba su takura maka, kuma gwargwadon hali alhamdulillah mutum ya samu abin to asiri insha Allah.
To yanzu a yi tunanin komawa Niger nan zuwa gaba, ko dai iyalinka gaba ɗaya za ka iso da sunan har in an samu karbo a nan Ghana?
To alhamdulillah, ni dai a halin da nake ciki, idan yau Allah hore min daga nan zai ki saukan ruwa, in Allah sa na samu abin da zai nema zan koma in yi noma. Dan ba ne da mai kula min, ta wani ni kadai ne ga nema shi sa kawai gaskiya ba na iya ka iyali na nan gida, idan ni ka iyali na bar iyayi na can ba mai kula da su insha Allah. Lafiya ubangirma kai nake, lafiya ubangirma kai nake. Kazanta roko kake biyan bukatu in har na zo da hoko, tarabi kara kara mun dan iki da sako, bibiya wa mai nisa har ta riski bako, kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko, kumai na sarrafa Allah ce da ni in biko, baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi, karka shafa roko na zuljada da haske. Ba nisansa ta tace du yana shakalbi, mai ruko da mai haske musu dafa habibi, shi kadai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa ko aja da sirri. Lafiya uban girma kai nake wa bege, tattaro dukan girma du dadawa karshe, arzikin banu Adam mai zuba a washe, shugaban na farkon nan zamanin kasashe, dole ne ya burge kaya wuce wa kushe, firgitar gumaka ne korama a bashe, shi ya sauka rayayye duniya a gushe, bangulin sarabar arzikin halittu. Kau dabara mai karfi janjabin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, dan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai daidai sai da kai na yanku, kai na bawa komai na gashi na mutuntu, shugaba komai ne waya kai man aiki, du cikin halittu kan waya aiki jaki, bakan gizansa da kai ne bai gamu da tsaki, shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki, tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki, rarraba ka mai kowa naka ne ma'aiki, kowa na fi shi ya kare kai ko ba iyaka, an sai da sarsalar kowa taka ba iyaka, an sai da ambaton kowa naka ba iyaka, waye ake wa bege ne kwatan kwacin irinka, dukan fadin da ba kai ma to kira shauka, yaudara ta tare kun wanda bai fadinka, kai ne ina guyayi raki yaran da za ka sauka.
Kuma da lada wannan kun ka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shirin da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.